karam kallahu
akram kallahu
akram kallahu
akram kallahu yaddina safar ko bane dadi yomma abu mai girma wanda ake nema ta uban kowa shugaban al'umma shi nake so zan wabige akaramukallahu akaramukallahu
akaramukallahu
rabbi salatinka da dawa mujarrawla sa kuka wanda ka bai sala sajad kan sahabai masu kisan gilla sun cika sun girmama sun fadi Allahu akaramukallahu
akaramukallahu
bani shiga bege dole in sa shehu Shehu Abul Abbas ya jini musbahu Shehu Bazallahi adali bai sulhu bana shige gauzi bai zikirin Allahu akaramukallahu
akaramukallahu
Rabbi da maulaya sidi masoyo ina an boye shi kwa yana babu dan haka komai nace karka ga laifinmu rabbana ka dada mar kauna ga masoyinmu akaramukallahu
akaramukallahu
gaisuwa san yanke san tafi baburki Zanya buja daidai ta haci kwan aiki Santa lisha kallo jarumi shayaki Gaisuwa ta gata nan gare ka uban mulki akaramukallahu
akaramukallahu
shashir sha lallaba kau da duhun hanya Shi shirin kariya ka ta kamaras kunya sanin shirin Allah da wakai gogayya ka kariya guma kansu ka kama na kan hanya akaramukallahu
akaramukallahu
ka tabu ka kere an gaji an turje Lamarin Allah manzalika gaje gashi ka san komai kai ka rike ka aje kai ka dinke duniya kan ka zo ta huje akaramukallahu
akaramukallahu
kar ka musha karfi ko ina an san ka ka zo sarkin ka ya fadi sunan ka gashi ya ja kunne an suka zo su fade ka an ba su dukan girma babu irin naka akaramukallahu
akaramukallahu
salahu uban gaske waya kusance ka Muhammad Zuljudi ka ga makayinka kai kadai kake gayya tuntuni nabika akaramukallahu
akaramukallahu
sunanka akwai girma ya fitilar Allah gashi baka komai sai kai da sanin Allah, kai da ganin da haka ga shirin Allah. Dan haka dole in ce mar akramukallahu, akramukallahu,
akramukallahu.
Akramukallahu,
akramukallahu,
akramukallahu.
Shahuru kundum ne lafiya aljahi, sadukul masduki fardu ilmullahi. Dole in sara ma ya azimullahi, ramwalajini ma ince akramukallahu.
Shaladabi na ciki ya fi sanin gaibu, matsayinsa akwai ne katina babu. Wallahi ma'aikin nan ya isa ba aibu, in aka ce ga na biyu ta shi ka ce babu. Akramukallahu,
akramukallahu.
Tari marar farko ɗazu ka bambanta, yanzu ka bambanta gobe kake banta. A fara ka bibita karga su ka jinkirta, kuma ga sha'aran tsaiwa kai ka rike tuta. Akramukallahu,
akramukallahu.
Daha ina nan fa san ka nake oba, na kasa kwatanta ka na yi batan turba. Kewar ka nake kullum ban ga masoyi ba, yaban da nake na san ba za ka ki karba ba. Akramukallahu,
akramukallahu.
Kaka ba na farkon su, ka damke na ƙarshensu, ka gaje gidajensu, ka karya gumakansu, ka kori na birninsu, ka kulle maƙotansu. Arbar da kuka yi sun gani sun gane kurarensu. Akramukallahu,
akramukallahu.
Salamun ala mimun ummimun dalu, daba daba habibu wasulul mausulu. Madrasatul kulli adilil ma'adulin, sanka nake alhaji. Akramukallahu, akramukallahu,
akramukallahu.
Jagaba alfanda santali shabaiti, ya akramun nasi ya muniral zati. Zamzam zulmanni nasru alfati, jawharu jawadu jami'ul khairati. Akramukallahu,
akramukallahu.
Sannan ka rasul akramukallahu,
akramukallahu.
Ya sanadin kowa kai ka ba Allahu, ta zauna daidai mai sunan Allahu. Kai mana murmushinka musu da ba mu fita hu, manzan maka da ba mu rahatul arwahu. Akaramuka Allahu,
akaramuka Allahu,
ko ta ina daidai mai tambarin annabuta. Ka wuce kololuwa ka rufa kasaita, wa ka tare ya gudu janjamin jarumta. In ka rike arugu zamanin fifita. Akaramuka Allahu,
akaramuka Allahu,
lafiya abu dole nan na so zan huta. Bada ne mai bege mai yawan lalata, gane cikin rauni kai ka zama ni gata. Ko ina ka tsaya mun annai bege a fagen wuta. Akaramuka Allahu,
akaramuka Allahu.
Akaramuka Allahu,
akaramuka Allahu,
akaramuka Allahu.